na gama aiki na saka makora kuma wurin Allah ne da 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 ne ni na gama aiki na saka makora kuma wurin Allah ne ba ni kadai ba duk wanda yayi aikin Allah saka mafusa kuma wurin Allah ne ba ni kadai ba duk wanda yayi aikin Allah saka mafusa kuma wurin Allah ne gaskiya na ga masere na rike ban gaskiya I have found a good man waiting for my reward now I'm ready for eternity ina shafa ma ba man gaskiya Rike bangaskiya I have found a good man waiting for my reward now I'm ready for eternity zuwa da sauri tare da sakamakon zan bawa kowa gurbudun aikin da yayi you better be ready for eternity gashi ina zuwa da sauri Da sakamakon zan bawa kowa gurbudun aikin da yayi You better be ready for eternity
Bye. my house. That you sort of who I am broken. So I propose. Who said, yeah, sharp, my family is here. I come up. Say, yeah, I can't let's get out. Yeah, I can ladder. Yakamata food in the B. I can ladder. The meat around and Kershi, I'll let them be. Only Jacka Simon, the Tamani, and I have the body. And I make you, because I make you.